Jan Halina Alfarma Ay Mama Aisha dan Allah na zo kiwan ruwa Aisha dan na ibo kishirwa sai ruwa na gidan ki zan sha Mama ruwan wani zuma ne in ba a gidanki ba ban sha dan na san bai maganin kishi shi yasa ni bazan sha ba mamma Aisha nagode kyautar ki ta saka ni kerma ai Allah ya kare lafiya Mama Fatima ta ce ki shaida tana kaunar ki ba ta san kina yin fushi ko ki bata ranki domin sai da albarkar ki ne za ta samu arziki na duniya da lahira in tana samun addu'ar ki mamma ki ya falai fukanta muro yake alfarma dan Allah mai tausayi da jin kai mamma Aisha ke nake yi wa baitin girma mamma na Aisha taka asan sarauniyar mu mamma Aisha zauna asan zinariyar mu mamma Aisha Allah ya kare ki nasara babban matsayi mamma Yeah. zauna da lafiya maman Fatima in yi gaisuwa matar mai girma alfar magatan talaka nasabar ki da bance mamma Aisha yar baiwa bala rabiyar asali kene ki yabawa kishingi de na baki kirari da baituka na alfarma fatan da nake Allah ya kare lafiya Ya karani san kwana rayuwa ta duniya mamma Aisha roƙon da nake dare da safiya Allah ya raba lafiya ke da Fatima gimbiya shalilan ki zinariya Allah ya sa ku a aljanna tare za ku yi zama Allah sa Ya Aisha Mama Fatima
Meet gate me
Doka tambayan girma Aburin ta mai alfarma Ajiya Aisha Mama Fatima Allah ya karo girma